Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na musamman a yau Juma'a 25 ga watan Disamba shekarar 2020, ranar Kirismeti kuma. Ta fatan al'ummar Krista a fadin duniya sun yi Kirismeti lafiya. To kamar a kowace rana irin ta yau, shirin namu na musamman ne inda za mu jingina dukkan shirye-shiryen da muka saba kawo muku don gabatar muku da gaishe-gaishen Kirismeti wanda Alheri Grace Abdi ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Korea ta Kudu, Japan da Indonesia sun samu karuwar adadin kamuwa da cutar coronavirus mafi yawa a rana ɗaya a yau Juma'a, yayin da zagaye na uku na cutar COVID-19 ke ci gaba da yaduwa a kasashen. A Korea ta Kudu, kashi 70 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar fiye da 1,200 suna a yankin Seoul, inda raba mutanen kasar miliyan 52 ke zaune. A Japan da aka samu rahoton sabbin kamuwa 884 a ranar Juma'a, Tokyo ce take da mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar. Indonesia rahoton mace-mace mafi yawa a rana da ya kai 258 da kuma fiye da 7,200 na waɗanda suka kamu, wanda ya ba adadin waɗanda suka mutu a ƙasar zuwa 20,847 da kuma waɗanda suka kamu da cutar 797. Jihar Alhamis, Mexico ta kasance ƙasar yankin Latin America ta farko da ta kaddamar da wani shiri na rigakafin COVID-19, lamarin da ya haifar da fatan samun sauki a ƙasar da ta yi asarar kimanin mutane 120,000 saboda cutar. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun hana wani yunkuri na 'yan Democrat a jiya Alhamis da amincewa da buƙatar shugaba Donald Trump da na bada tallafin dala 2,000 ga miliyoyin Amurkawa da cutar coronavirus ta yi wa illa. A yammacin ranar Talata, shugaban mai barin gado ya buƙaci a ƙara yawan kuɗaɗen tallafi da za a aika wa Amurkawa daga dala 600 zuwa 2,000 ga daidaikun mutane da kuma dala 4,000 ga ma'aurata, duk da adawa mai ƙarfi da ke cikin jam'iyyar Republican. Jiya Alhamis, shugaban majalisar wakilai na 'yan Democrat Sani Hoyer ya nemi 'yan majalisar su amince da buƙatar Trump, amma shugaban 'yan Republican a majalisar ta wakilai Kevin McCarthy ya ki amincewa, wanda hakan ya kawo ƙarshen zaman na musamman. Trump ya faɗi ranar Talata cewa ba zai sanya hannu kan dokar ba na bada agajin gaggawa ta COVID-19 na dala biliyan 900 har sai idan 'yan majalisar sun amince da ƙarin kuɗaɗen tallafin. Wata kotu a lardin Sindh da ke kudancin Pakistan ta umarci hukumomi a jiya Alhamis da su hanzarta sakin ɗan ƙasar Burtaniya ɗin nan da aka yanke hukunci a kan laifin kisan ɗan jaridan nan Amurka Daniel Pearl a shekara ta 2002. Umarnin na ranar Alhamis da babban kotun da ke Karachi ta bayar ya soke umarnin tsare shi na wani lokaci da ya hana haifaffen Burtaniyar Ahmed Omar Sheikh barin gidan yaron tun lokacin da wannan kotun ta soke hukuncin kisan nasa watanni 8 da suka gabata. Hukuncin da aka yanke a watan Afrilun shekarar 2020 ya sauya hukuncin Sheikh zuwa ɗauran shekaru 7 a gidan yari saboda satar mutane kawai, wanda hakan ya ba shi damar sakin shi nan take don lokacin da ya yi. Haka kuma an wanke wasu mutane uku waɗanda ake tuhuma a shari'ar. Aka kuma yanke wasu hukunci ɗauran rai da rai a wancan shari'ar shekaru 18 da suka gabata. Jami'an tsaron Sudan da suka kashe masu zanga-zanga 7 a kasalla watanni 2 da suka gabata ba a taɓa tuhumarsu ba, a cewar wani rahoto na baya-bayan nan da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar. Muhammad Usman, mataimakin mai bincike a sashen Afirka na hukumar HRW, ya ce wajibi ne gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan ta gurfanar da duk masu cin zarafin ɗan adam a gaban kotu don hana ci gaba da cin zarafin jama'a a ƙasar. Rikicin na ranar 15 ga watan Oktoba ya ƙara zafafa ne sakamakon matakin Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya yanke na korar gwamnatin kasallar Salih Amar kwanaki 2 da suka gabata, wanda ɗan ƙabilar Bani Amir ne. Usman ya ce hukumarsa ta yi rubuce-rubuce da yawa kan ayyukan amfani da ƙarfi fiye da kima, ciki har da na kisan da sojojin Sudan da kuma 'yan sanda na Central Reserve waɗanda aka tura kan titunan garin kasalla don kula da taron jama'a da suke yi.
Be away.
Ta gaida Hadiza Kyari ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu za ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti.
Assalamu alaikum, muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan rana ta Kirsimeti ta shekara ta 2020 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce ke dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da kuma sauran kasashen duniya maza da mata dama sa da zumunci a wannan rana.
Sa duka mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
The choir of children sing their song. They practiced all year long.
Assalamu alaikum jama'a, ni ne mai suna Reverend Bitrus Bamai. Ina kawo gaisuwa ta bikin Kirsimeti domin lokaci ne muhimmi da muke tunawa da haihuwar mai cetonmu Yesu Almasihu, wanda shine kwatancin kaunar Allah a gare mu ta wajen bada ɗansa makadaici domin fansar mu daga zunuban mu da bautar shedan. Wannan lokaci ne da ya kamata mu mai da hankali ga kaunar juna maimakon kisa da kiyayya da gaba da hassada ga juna a kasar mu Najeriya. Duba abin da Yesu Almasihu ya yi mana, mu kuma mu kwatanta wannan kauna da ya nuna mana ta wajen kaunar junan mu. Ko kai Krista ne, ko kai musulmi ne, ko wani addini kake yi, babu addinin da ya koya ma al'ummarsa ta shiga cikin kashe-kashe da halakar da dukiyoyin jama'a. Ina fata wannan lokaci na Kirsimeti zai taimake mu ja hankulanmu ga tunanin abubuwan da za su gina ba rushewa ba, abubuwan da za su kawo ci gaba ba ci baya ba, abubuwan da za su kawo zamantakewa da zaman lafiya tsakanin juna da makwabta da kuma waɗanda muke rayuwa tare da su. Ina kawo gaisuwa ta ga iyali na, wato babana Malam Abu Mancok da matarsa Salamatu Bamai. Ina kawo gaisuwa ta ga dukkan ƴan uwana. Ina kawo gaisuwa ta ga iyalin Kennedy, iyalin matata da dukkan ƴan uwansu da kuma abokai. Ina kawo gaisuwa ta ga pastoci da jama'a na Ekwa Kaduna Central DCC, da dukkan ilahirin jama'a da suke mana addu'a da fatan alheri. Muna fata wanga Christmas zai kawo mana alheri ya kuma tabbata mana da albarkun Ubangiji a cikin rayuwarmu. Nagode, ni ne mai suna Bitrus Abubamai.
Sunana Iliya Kwace daga Michika, jihar Adamawa. Ina miƙa gaisuwar Christmas ga sarkinmu mai martaba Gida Zakawa Kwace, shine district head na Michika. Ina gaida abokaina suna nan da yawa, amma akwai a cikin su Barista Samson Rishi Karimi a Jos, Professor Kalib Bulus Fili Ayola, Zira Musa Mangoro a Kano, Pastor Martin Goje a Lagos. Har yanzu kuma ina gaida Sirikina John Ali Kohe da Jikana Kyalanda. Allah ya sa a yi Christmas lafiya, kuma Allah ya maimaita mana. Amin.
Barkanmu da Krismeti. Ni ne Pastor Ayashim Stanley daga nan Minnesota a America. Ina kawo muku sakon gaisuwa na musamman domin wannan lokaci da muka samu kanmu a ciki na Krismeti, wanda muna munna da farin cikin zuwan Isa Almasihu kurkusa da mu. Wannan shine fahariyarmu, shine farin cikinmu a wannan lokaci, kuma zuciya na cike da murna yake na musamman domin wannan lokaci din. Ko da yake Nigeria tana fuskantar abun damuwa a yanzu, wato wahaloli da suka addabe mu, wanda suka kunci wahalolin tsaro, wahalolin yunwa, rashin abinci, da kuma wahalolin COVID-19, wanda shi yana nan gabaki daya a duniyan ne. A yanayin da muke ciki a yanzu, da muka samu kanmu, musamman wayanda suke karkara, muna nan muna addu'a, muna roƙon Allah ya ci gaba da kare kowa, ya raba mu da mugun ji da mugun gani. Roka na da zan yi a wannan lokaci shine, jama'a mu kaunaci juna. Addini ba ita ce kamata ta raba mu ba, ya kamata ta sada mu ne, ba raba mu ba. Saboda haka bari mu yi Krismeti lafiya. Allah ya kai mu sabon shekara lafiya. Nagode.
Sunana Zakaria Chine, madadina da iyalina a nan California. Muna aika da gaisuwan Christmas ga shi mahaifina da mahaifiyata, baba retire da mama retire, na kuma gaida da shi kawuna Reverend Sani Bature da matarsa, na gaida shi abokin ango na shi mahaifina lokacin aurensu Reverend Sama'ila Gunne, na kuma gaida baba Dami Rabo, baba Bishop Amazon, na gaida executive na Ekwa Bukuru DCC, na gaida abokina general secretary na Ekwa Reverend Yunus Amadu, na kuma gaida shi Ekwa president Reverend Dr. Stephen Panya, na gaida abokanena Reverend Dr. Shirley Yusuf, Reverend Dr. Timothy Dafer, Reverend Dr. Caleb Dami, Reverend Dr. Isua Atsen, Reverend Dr. Sylvester Dachamo, na kuma gaida set 1988 na St. John's College da na yi makaranta, na gaida malamai da dalibai na Jos Ekwa Theological Seminary, na kuma gaida shugabane da pastoci da membobi na Ekwa Bukuru DCC. Da fatan za a yi Christmas lafiya, Ubangiji ya ci gaba da tsare ku ya kuma kare ku. Nagode.
Jama'a barkanmu da warhaka. Sunana Kefas Lamak, ni ɗalibi ne a nan University of Iowa a Iowa City, Iowa State a nan Amerika. Ni ɗalibi ne na tarihi da kuma addini a nan a University of Iowa, shekara ta ta farko kenan a PhD program. Ina kawo sakon gaisuwa ta Christmas ga ita mahaifiyata Mrs. Larba Lamak da kuma dangogi da abokanan arziki, musamman iyalaina the Lamax family, duka ina kawo musu sakon gaisuwa ta Christmas da dukan dangogi. Ina kuma kawo sakon gaisuwa ta Christmas ga denomination ina ecclesia ta Nigeria, Ekwa. Ekwa duka fadin Nigeria da kuma wasu kasashe da ake samun ta, ina kawo musu gaisuwa. Na kawo sakon gaisuwa ta Christmas ga Jos DCC, Yalwan Shandam DCC da kuma Kano DCC, waɗanda su ne home DCC ɗina. Ina kawo sakon gaisuwa ga malamaina a duka jami'o'i da na yi karatu a Najeriya. Ina fata da addu'a da cewa dukanmu za mu yi Christmas lafiya. Sakon gaisuwa na ƙarshe ga dukan Kristoci da suke Najeriya da kuma duniya baki ɗaya. Ina addu'a, ina fata cewa za mu yi Christmas lafiya kuma za mu shiga sabon shekara lafiya, a huta lafiya. Kefas Lamak, ni ne naku.
Toby Theake daga nan Kansas City, Missouri, America. Ina idan da sakon gaisuwa na ga mahaifiyana Fatu Jatonkea da kuma yan uwana Marcus da Gaius da Pani da Manase da kuma yar uwana Phoebe. Na kuma isar da sakon gaisuwa ga abokan arziki Reverend Elisha da Ann Abukuru Jos da Reverend Nathaniel Waziri Zaria DCC da kuma Mr. J.I. Chechet Azaria. Na kuma isar da sakon gaisuwa na ga Reverend Dr. David Jog a Kaduna da kuma Mu'azu Isa Azaria. Na kuma idan da sakon gaisuwa na ga yan uwa da abokan arziki waɗanda na baro su a Zaria da fadan Kagoma DCC da kuma mutanen Kayandan. Ubangiji Allah ya sa ku yi Kirsimeti mai albarka, ku huta lafiya.
Jama'a barka da warhaka, ina gaisuwa saboda wannan Kirsimetin bana. Sunana Ilyasu Sa'idu mai sanda, ina zama a London a Ingila. Ni kuma na fito ne daga jihar Gombe na Najeriya. Ina mika gaisuwan Kirsimeti ga yan uwana wanda suke nan Gombe State, tare da fatan kuna nan lafiya, musamman shi mahaifina Pastor Cyrus mai sanda da bafana Malam Philemon Guna da kuma Malam Galaya mai sanda. Ina kuma gaida shi Chief Justice mai retire Hakila Heman na Gombe State kenan, da kuma wasu yan uwa da abokan arziki, musamman shi mataimakin gwamna a da na Neja, Dr. Nuhu Zabgai. Na fatan za a yi Kirsimeti lafiya, Allah kuma ya taimake mu duka. Amin.
Sunana Samuel Inua Zalanga, kuma ina zama wani gari da ake kira St. Paul a jihar Minnesota a nan kasar America. Ina daukan wannan lokaci domin isar da gaisuwa na Kirsimeti ga waɗannan mutane. Ina gaida talakawa, ina gaida dukkan maroƙa, ina gaida mata masu tuyon ƙosai da masu saida masa, ina gaida 'yan garuwa, ina gaida 'yan dako, ina gaida masu saida itace, ina gaida masu saida goro, ina gaida masu saida kosai, ina gaida masu saida masa, masu tallan masa, ina gaida masu saida kunun zaki, ina gaida masu saida kayan lambu, ina gaida masu fadin gaskiya tsakanin su da Allah, ina gaida mutane masu kyautata rayuwar talaka, ina gaida mutane kuma masu kokarin kawo adalci a ƙasa, ina gaida mutane masu hangen nesa a ƙasar Najeriya, ina kuma gaida mutane masu neman kawo zaman lafiya a Najeriya, ina kuma gaida mutane masu zurfin tunani, ina gaida mutane masu gujewa cin amana a ƙasa, musamman ma na talakawa, ina gaida mutane masu kin zarmewa a rayuwarsu, ina gaida mutane masu neman hakinsu da kuma tsoron Allah a cikin neman hakinsu. A ƙarshe kuma ina gaida masu mutunta rayuwar ɗan adam ba tare da sun nuna bambancin addini ko kuma na kabila ba. Na gode.
Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2021 idan Allah ya nuna mana. Na kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Christmas ga ƴan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya, musamman ma'abutan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah sa a kammala bukukuwan Christmas lafiya, ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yi mana dukan bala'o'i, ya sa shekara ta 2021 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salamar Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To a gaida alheri Grace Abdu. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman ma alheri Grace Abdu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.